haka yake sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro barkamu da maraicin yau Asabar. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau 15 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin a ji abin da muke tafa da shi, ga Ibrahim da muhimman kanin labarai.
To Aisha, yanzu akwai masu dauke da cutar COVID-19 sama da miliyan 21 a duniya cewar jami'ar Johns Hopkins. Prime Minister India Narendra Modi ya ce kasar na shirin gwada wasu magunguna uku na cutar COVID-19. Sannan wata fitacciyar wakiliya a wurin tattaunawar zaman lafiyar kasar Afghanistan ta tsallake rijiya da baya bayan wani yunkuri na halakata.
Kanin labaran kenan aka saurara. Bayan an sha labaran duniya, za a ji cewa an samu rarrabuwar kawuna tsakanin ƴaƴan kungiyar kananan hukumomin Najeriya, wato ALGOM. Ko me ya shiga tsakaninsu?
Wannan president wanda chairman ne a wata sashi wanda ba cikin wannan kanana hukumomi namu da suke Najeriya, wanda doka bai bashi dama ma ya zama member na wannan kungiya, ballantana a ce har ya jagoranci wannan kungiya.
Sannan za a ji cewa hukumar civil defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wasu bata gari.
Daga cikin su akwai wanda muke gani suna garkuwa da mutane, akwai kuma waɗanda yan fashi da makami ne, akwai kuma waɗanda yan akan a kashe wani akan ba su kudin da su kashe shi. Na kwana-kwanan nan shine na sarkin Odi, wanda wani daga cikin su ya ce mini shine ma ya kashe shi.
Baya ga haka, muna da rahoto game da musu zargin da ake wa jami'an sojan Operation Lafiya Dole a Maiduguri. Kamar kowace ranar Asabar, Baba Yakubu Makeri yana nan tafi da shirin Adawo Lafiya, wanda ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a sake gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu akwai masu dauke da cutar COVID-19 sama da miliyan 21 a duniya cewar jami'ar Johns Hopkins. Amurka mai masu dauke da cutar miliyan 5.3 ita ce kan gaba, sai Brazil mai miliyan 3.2, sannan sai India mai miliyan 2.5. Kasar Canada jiya Juma'a ta ce kan iyakarta da Amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe har na tsawon wata guda ga duk wata zirga-zirgar da ba mai muhimmanci ba. ‘Yan kasar da dama ta damuwa kan batun sake bude kan iyakar bayan da kasar ta yi nasarar rage annobar. Kasar ta Canada na da masu dauke da cutar sama da 123,000 baya ga 9,000 da ta kashe, a cewar jami'ar ta Johns Hopkins. Kasar Spain ma jiya Juma'a ta yi shelar daukar wasu sabbin matakai da zumar dakile yawan yaduwar wannan cutar. Ministan lafiyar kasar Salvador Illa ya ce za a rufe duk wani gidan rawar disco da club na dare a fadin kasar. Hukumomin kasar sun kidi daga masu wannan cutar kusan 50,000 cikin makonni biyu kawai, wanda ke nufin duk rana mutum 3,500 na kamuwa da cutar a kasar. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister India Narendra Modi a jawabinsa na bukin zagayowar ranar samun yancin kan kasar a yau dinnan Asabar, ya ce kasar ta kudancin Asia na shirin gwada wasu magunguna uku na cutar ta COVID-19. Da yake jawabi a daɗaɗɗen janginin nan na ƙarni na 17 da ake wa laƙabi da Jan Bene, Modi ya ce a shirye Indiya take ta samar da magungunan da yawa da zarar masana ilimin kimiyya sun amince. Baya ga haka, Modi ya yi shelar ƙaddamar da wani shiri da tattara bayanan lafiyar dukkanin Indiyawa sama da biliyan 1 ta wajen amfani da fasahar lataroni, saboda sanin halin da kowa ke ciki a likitanci a kowane lokaci. Kuma ba tare da ambaton sunaye ba, Modi ya yi gargaɗi ga ƙasashe makwabtan Indiya irin su China da Pakistan cewa duk wanda ke harar yaucin ƙasar, to fa sojojin ƙasar za su amsa mata da makamanciyar lafazinta. Yunkurin Amurka na ganin an tsawaita wa'adin takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba mu ƙasar Iran, wanda ke gab da ƙarewa, ya ci turaje jama'a, wanda hakan ke nuna alamar Amurka za ta yi ƙoƙarin ganin an sake ƙaƙaba mu Iran sauran takunkumin ƙasa da ƙasa da suka gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya cicciki kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya saboda kasa yin aikinsa na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya. Ƙudurin na Amurka ya samu ƙurubi ne kawai, wato da Amurkar da kuma Jamhuriyar Dominica. Ƙasashen Rasha da China sun kada ƙuri'ar rashin amincewa, sannan mambobin kwamitin 11 sun ƙaurace shi dama kudirin na bukatar kuru'un amincewa akalla tara kafin ya tabbata. Jakadan Iran a Majalisar Dinkin Duniya Majid Tagrabanci ya faɗi a wata takardar jawabi cewa duk wani takunkumi ko takura daga kwamitin sulhun a ta bakin sa zai game da matukar tijjiya daga Iran kuma zabu mu bai da iyaka.
To kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran, bari mu leka taskar rahotanninmu. Daga dukkan alamu batun cin gashin kai da kananan hukumomi suka samu yana neman raba kan ƴaƴan kungiyar da ke kula da kananan hukumomi har an kai ga zargin cin hanci da rashawa da kuma rashin cancantar shugabancin kungiyar, wanda ya sa aka rushe shugabancin kungiyar sannan aka nada kwamitin rukun kwariya da zai yi watanni shida kafin a kai ga gudanar da zabe. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
A wani taron manema labarai da ta kira a Abuja, kungiyar kananan hukumomi na tarayyar Najeriya Algon ta ce ta lura da badakalar da ya faru a kungiyar sakamakon nada wasu shugabanninta da dokar kasa bata amince da su ba. Waɗannan su ne shugabannin kananan hukumomi da babu su a jerin waɗanda ake kasan kuɗin baitul malin gwamnati da su duk wata. Wannan shi ne ya nuna cewa ba a kirga su a cikin kananan hukumomi 774 da ake da su a ƙasa. Shugaban karamar hukumar Sileja kuma wanda aka nada a matsayin shugaban rukun ƙarya na Alban, Honorable Abdullahi Shu'aibu Maje, yayi ƙarin haske.
Shekara da ya gabata an zabi wani a matsayin shugaban wannan kungiya tamu ta kananan hukumomin Najeriya 774, amma daga baya sai aka gane wannan president wanda ya chairman ne a wata sashi wanda ba cikin wannan kananan hukumomi namu na 74 ba da suke Najeriya, wanda doka bai shi dama ma ya zamanto member na wannan kungiya ballantana a ce har ya jagoranci wannan kungiya. Akwai General Assembly, General Assembly kuma su ne chairman na kananan hukumomi 774 da mataimakan su da kuma councilori zababbu, kuma su ne in suka dauki mataki duk dokan da suka yanka ta zauna wanda suka zantar da wannan cewa an rusa wannan shugabanci na Kola Alabi, wato chairman ne na Bariga da ke Lagos cikin kananan hukumomin da jihar Lagos ta kara wanda dokan kasa bata amince da su ba a lokacin Obasanjo. Sannan kuma an sa komiti wanda za su yi ruko na watanni shida wanda ni ne zan shugabanci wannan komiti. Dole ne a kawo gyara ga wannan kungiya. Yanzu haka akwai shari'a wanda wani kamfani suka kai Algon na suna biyan Algon kuɗi naira ₦52 billion, wanda a ƙarshe in suka samu wannan judgment cikin kuɗaɗenmu da ake tura mana kowane kananan hukumomi duk wata, a nan za a je a cire wannan kuɗin.
Amma ga shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa, Comrade Ibrahim Khalil, yana ganin wannan dambarwa ta samo asali ne daga kundin tsarin mulkin ƙasa.
Kundin tsarin mulkin Najeriya ya sani kuma ya ayyana kananan hukumomi guda 774. Kamar yadda aka sani, jahohi daban-daban a lokuta daban-daban sun yi yunkurin kirkirar sababbin kananan hukumomi, wadda wannan yunkuri da suka yi ya ci karo da ainihin kundin tsarin mulki, wanda ya zama akwai tababa da yawa a cikin kirkirar sababbin kananan hukumomin nan. Bangare guda akwai wasu dokoki da suka cika, a wani bangaren kuma ba za a iya cika waɗannan ka'idodi. So wannan tababa da sarƙaƙiya da take cikin kundin tsarin mulki ita ce ta haifar da wannan rigima da take cikin kungiyar Algon.
Abin jira a gani shine irin rawar da wannan kwamitin rukun kwariya zai taka wajen warware matsalar da kungiyar ke fuskanta a yanzu, domin talaka ya samu cin gajiyar kudaden da kananan hukumomi ke samu kai tsaye. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim dauke da karin labaran duniya.
Jami'ai a kasar Afghanistan yau dinnan Asabar sun ce wata fitacciyar wakiliya a wurin tattaunawar zaman lafiya ta tsallake rijiya da baya, bayan da aka yi yunkurin halaka ta. Gabanin tattaunawar zaman lafiya da Amurka ta shirya tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar Taliban, Fauzi Yakufi mai shekaru 45, yar majalisar dokokin kasar kuma fitacciyar yar rajin kare haƙƙin ɗan adam, na komawa Kabul daga lardin Parwan da ke arewacin kasar jiya Juma'a, lokacin da wasu 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba suka yi kwantar bauna suka kai hari kan motarta a wata kasuwar da ke daura da birnin. Kufita dan samu rauni, to amma tana cikin koshin lafiya a cewar wani sakon Twitter da Muhammad Masun Stakzai ya tura, wanda shine jagoran wakilan kasar su 21 da za su tattauna da taliban kan yadda za a aure da daddiyar rigimar kasar a siyasance. Amurka da Poland sun rattaba hannu kan wutar jejeniyar da suka cimma ba da dadewa ba ta inganta hulɗa ta fuskar tsaro EDCA a takaice a yau dinnan Asabar a birnin Wosu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan tsaron kasar Poland Mariusz Blaszczak sun rattaba hannu kan yarjejeniyar bayan wani dan takaitaccen jawabi da shugaba Andrzej Duda ya yi. Wannan yarjejeniyar dori ne kan tenato kuma ta tanaji baiwa sojojin Amurka damar amfani da wasu na'urorin soja a kasar ta Poland. Yanzu haka akwai sojojin Amurka wajen 4,500 a Poland kuma za a ƙara wajen 1,000 kamar yadda kasashen biyu suka amince bara. A ƙarshe Jim Arnold, wakilin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya a kasar Bolivia, ya faɗi a wata takardar bayani jiya Juma'a cewa yana maraba da yarjejeniyar da kasar ta yankin tsaunukan Andean ta cimma a majalisance shekaran jiya Alhamis ta gudanar da babban zaɓe ranar 18 ga watan Oktoba. Arnold ya ce wannan yarjejeniyar wata muhimmiyar nasara ce mai bayar da tabbaci game da ranar gudanar da zaɓe da kuma abin da ya kira taimakawa wajen kawar da rarrabuwar kawuna a siyasance da rashin tabbas da ke damun bangarori da dama na wannan kasar ta Bolivia. Da an tsaye da ran 6 ga watan Satumba don gudanar da zaben, to amma sai aka tura gaba saboda famar da kasar ke yi da annobar corona.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu bari mu karkata hankalinmu kan rahotanninmu. Jami'an hukumar tsaron al'umma wato Civil Defense rashin jihar Nasarawa sun cafke wasu da ake zargi da aikata manyan laifuka a jihar, kamar yadda za ku ji a rahoton da wakilin sashin Hausa Zainab Babaji ta aiko mana.
Rundunar tsaro da bada kariya wa al'umma ta kasa wato Civil Defense a jihar Nasarawa ta ce ta yi nasarar cafke wasu gaggan masu laifi, ciki har da waɗanda suka kashe wani basarake na yankin Odu da ƴan uwan tsohon ministan yada labarai a Najeriya. Komandan rundunar Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ya ce sun kudiri aniyar kakkaɓe duk wani bata gari a jihar.
To akwai waɗanda muka kama ne muna tuhuman su da aikata manya-manyan laifuka, daga cikin su akwai wanda muke gani suna garkuwa da mutane, akwai kuma waɗanda ƴan fashi da makami ne, akwai kuma waɗanda in aka ana son a kashe wani akan ba su kuɗin su kashe shi. To na kwana-kwanan nan shine na sarkin Odu, wanda wani daga cikin su ya ce mana shine ma ya kashe shi. To bayan wannan akwai wani babban malami a jami'ar Nasarawa da ke Kefi, shi ma sun kashe mai mahaifi kuma sun yi garkuwa da uwarsa da kuma kanwarsa, sai da ya biya 600,000 na nairar Najeriya kafin su saka masa wayannan guda biyu. To su ma suna tare da mu, to muna tunanin in Allah ya yarda yanzu ya Nasarawa za ta samu sauƙin wannan barna.
Wasu da aka kama sun yi bayani kamar haka.
An kira nan kwamfafin yan gida sarki, sai aka tambaye ni sai da ke ni zuwa a shage ni daga mutum ba
zuwa nan da mutanen gari ne su kama abun da na yi rayuwa na zan goye ba. Abun da ya sa na kashe mutum dina ya kashe suwa suke ne na su fita biyu, mutum da na kashe wanda su je su kashe suke na ne na je na rama mishi.
Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce a yanzu haka akwai shari'u na waɗanda aka kama da laifuka daban-daban, wanda da zarar an same su da laifi za a yi musu hukuncin da ya dace.
Sha'anin shari'a a ƙasar Najeriya, na farko in police suka kama mutum sai sun samu hujjoji tukuna sun kai. To saboda haka yanzu muna da mutane da dama sun kai kusan, in ka je sai ID dinmu yau za ka samu waɗanda aka kama wanda ana nan ana musu shari'a akan irin masu kama mutane din nan masu kidnapping sun kai su kusan 100 yanzu haka. To saboda haka aka kama su sai an yi wannan shari'an, sai shi judge yayi convicting din su ya yanke shari'a cewa su ne. To muddin ku aka yi wannan, to shine dokan mu kenan a jihar Nasarawa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. yanzu kuma sai harkar tsaro. Jami'an sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole da ke garin Maiduguri ta karyata zargin da ake mata na cewa jami'anta ne suka kwace harkokin noma da kamun kifi a garin Bagan da ke arewacin Borno. Rundunar ta dai karyata wannan zargin ne a wani taron manema labarai da ya gudana a garin Maiduguri. Daga Maidugurin ga rahoton Haruna Daudabiyu.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole ke garin Maiduguri ta karyata zargin da ake mata na cewa jami'an sojan ta ne suka karbi harkokin noma da kamun kifi a garin Baga. Jami'an sojan sun dai musanta wannan zargin ne a wani taron manema labarai da suka kirawo a garin Maiduguri da mataimakin tiyata komanda mai kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya Major General Pius Omago ya karanta manema labarai a barikin soja da ke mai malari.
These allegations were neither investigated nor verified before reporting same to His Excellency Governor of Borno State.
Yace wannan zargi da ake ma jami'an sojan da ke brigade na 19 a garin Bagan ba gaskiya bane, kuma babu wani bincike da gudanar akai. Kawai wasu ne dan wani dalilai nasu suka fito suka dinga gaya wa gwamnati cewa jami'an sojan sun kwace harkokin noma da harkokin kifi a garin na Baga. Yace dan haka ne suka fara wani committee zai bincike akan wannan batu, wanda kuma suka yi tattaki har zuwa garin Bagan da suka hada da jami'an sojan da na ƴan sanda da ma wasu ƴan jaridu. Dan ganewa idanunsu yadda al'amura ke gudana a wurin, kuma sun gano cewa babu gaskiya cikin rahoton.
The allegation emanated from personnel of some security agencies. These allegations were neither investigated nor.
Yace mutum din da suka yi binciken sun gano cewa wasu ne kawai cikin jami'an tsaro suka gaya wa gwamnan, kuma ba a yi bincike ko kuma tabbatar da wannan zargi kafin su shaida wa gwamnan Borno.
There were no records of fishing and farming activities by the troops in Baga as alleged.
Yace babu wani bayani da zai nuna cewa waɗannan jami'an soja suna gudanar da harkokin noma da kuma kamun kifi a garin Baga kamar yadda aka yi zargin.
It was also found out that the entire area of Baga is too heavily mined with improvised explosive devices to have allowed for any farming activity. There were no civilians living in Bagata. Some of the trucks seen in Bagatan were observed to be loaded with scrapped metal.
Yace sun kuma gano cewa dukkanin yaren Bagan a kewaye yake da babu mai kiran gida wanda ma ba za a iya noma a kai ba. Babu ma fararen hula a garin Bagan. Sai dai muna zaton cewa wasu manyan motoci ne da aka gani a cike da wasu tarkacen karafa ake zaton cewa kifi ne aka loda, amma waɗannan motoci na duke ne kawai da su karafa, wanda kuma waɗannan motoci suna nan tuntuni na wasu mutane da suka gudu suka bari tun lokacin da aka kai garin Bagan.
Governor of Borno State believed these allegations leveled against troops of 19th Brigade in Baga, giving his recent utterances.
Yace sai dai kuma gwamnan Borno ya yarda da wannan zargi da aka yi wa jami'an sojan na Brigade 19 da ke garin Bagan, ina aka yi da la'akari da kalamansu na kwanakin nan. Wannan batu babu gaskiya a ciki, ya kamata al'umma su fahimci hakan, a cewar mataimakin tiyata komanda na Operation Lafiya Dole Major General Pius Omogoi. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabiyu. Mai sauraro, wannan shirin na zuwa muka ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita na 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To yanzu ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma shirin a dawo lafiya zai ci gaba ne da tattaunawa da shugaban hukumar kiyaye hatsari ta kasashiyar jihar Ogun, ko Commander Ahmed Umar. A makon da ya gabata, ko Commander Umar ya dau kuma na bayani ne akan kafa makarantun horar da direbobi, wanda ya ce ba hurumin su bane su ma'aikata, sai dai yan kasuwa ko kuma masu zaman kansu ne za su iya kafa wannan makarantun tukin mota. Ga dai bayanin nasa.
kamar kai yanzu kana son kai abin nan zakai da ka'idodin da muka sharɗin da muka cika sai a baka dama ka je ka buɗa makarantar makarantar tukin mota din. To bayan wannan kuma duk wanda aka kamo officer road safety to za a zaunar da shi na wasu mintoci ana fadakar da shi illolin wannan lahin da yayi da kuma waɗansu ka'idodi na tukin mota a du'a dinga dai fadakar a dan bashi dai a dan waya mai da kai a dan yi mai shi lesson a dan koyar da shi a bashi waɗansu darussuka haka dai na harka a waya mai especially wannan lahin da yayi da kuma wasu abubuwa wanda za su iya kawo mashi illa idan yana tuki a haya. Saboda haka wani lokaci ma muka nuna musu video na wasu abubuwa da suka faru don su ƙara nasuwa akan harkar da tuki sun da ci ba wasa bace. Kaga waɗannan hanyoyin biyu su muke fari da su in addition to irin waɗannan kafofin yaɗa labarai da kuma gangami da muke da sauran abubuwa.
Kuma yawanci waɗannan makarantu koyar da tukin mota masu zaman kansu kuna ganin cewa irin aikin da ko kuma irin horon da suke ba da sababbin direbobi kulli yana biyan kuɗin sabulu.
Eh kulliya tana biya saboda ba wai idan aka ba mutum lasin ya je wannan makarantun ba wai kyale shi kawai ake ba on his own ana monitoring ana bibiya a daga cewa shin ka'idodin da aka sharɗanta shin yana ya tsare su idan bai tsare su ba to gaskiya akwai ladatar suwa da aka tanadar masa aka bar wannan kamfanin ala iya ma a rufe makarantar gaba daya saboda me shi wannan lasin ina ma da kake gani wato lasin ne wanda yake national driver's license wanda yake a kasashen duniya da dama America states dewa America suna karɓar wannan lasin ina ma in mutun ya je da shi nan Najeriya kwarai in mutun ya je da shi can ba sai ya nemi nasu ba idan dai genuine ne na kwarai wanda ka bi ka'idodin karba ce ka karba kuma sukan aiko muna anan Najeriya muna da foreign desk officer wanda yake confirming irin wannan request din don akan aiko request daga su America su UK sauran European countries Arab countries da sauran su cewa suna neman authentication na wannan driver license sai a turo sunan da number din license da hoton duka ai damu komai namu yana akan yana a yanar gizo ai so da an dan binciki portal din mu a yanar gizo idan license din yana nan genuine ne mu muka bayar da shi zamu yi confirming cewa eh wannan license is okay kuma shikenan za su ba mutun ya tuki a wannan kasashen waje amma idan fake ne mutun ya je aka masa fake ba ma na kwarai ba kenan na jabu kenan to kaga zamu nuna musu cewa wannan license din gaskiya baya cikin portal din ba mu san da shi ba mu muka bayar da shi ba to kaga mutun kilan sai ma wani bincike biyu baya saboda is a criminal offense ma mutun ya rike jabun license kawai ka shi yasa muke ta kara kira ga mutane idan mutun zai license to yabi hanyoyi da doka ta sharɗanta domin ya samu license din shi you know don mutane da yawa har yanzu akwai wasu da yawa da ba su san da cewa idan zaka je America ko zaka je Ingila ko da yawa cikin kasashen turawa da kasashen larabawa da sauran su ba sai ka nemi license din su ba can namu din ya isa idan na Najeriya ya isa idan ne bai kare ba ya isa kai tu za su baka kai tuki shi a can so shi yasa kaga ai ko bankuna yanzu idan mutum ya je yana son ya bude account za su ce suna son sai an kawo masa license saboda me wato mun inganta data din mun inganta harkokin bayanai na siri da sauran su da wajen haraka ba da shi wannan license
wato ana iya cewa license tukin mota na Najeriya yana ɗaya daga cikin license tukin mota na duniya masu inganci
kwarai da gaske yana ciki saboda ita hukumar kiyaye tsaro ta Najeriya wato hukuma ce wadda take da ISO certification ban sai da zama kan bayanin ISO certification ba amma dai wani ka'idodi ne na ma'aikatu ne masu inganci a duniya wanda yake sun samu yarda da kuma karbuwar irin su World Bank irin su WHO irin su United Nations duk sun yarda da wannan ma'aikatar processes din aikin ta da kuma services din da take rendering ga mutane saboda haka license number is of international standard
wato yana da matsayi na kasa da kasa
kwarai da gaske
idan aka yi la'akari da alƙalumman haɗurran ababen hawa da ke faruwa a sassan ƙasar nan shin suna raguwa ne ko suna karuwa a nan jihar Ogun
to za mu iya suna raguwa a nan jihar Ogun especially a lokacin shekarar nan so far first half of this year
kashi 1/2 na wannan shekara kenan
kai rabin shekarar nan saboda ni kaga an fara haraka covid din ga wajen February aka zo aka rufe state din Europe aka rufe ta tsawon watanni ba shiga ba hita da sauran su abin da ya kamari saboda ka abubuwan sun je kasa sosai sannan kuma nationwide aka zo aka sa interstate ban on travel su mutane ba su atiya da jiha zuwa wata jiha sai dai a boye sai a saci inda su jami'an tsaro ba su gani saboda ka abun gaskiya ya ragu kwarai da gaske to mu yi amfani da wannan dama na raguwa abubuwan hawa akan hanya sai muka caccanza salon aiki ya kasance da lokacin da za a bude hanya din to a ce to kowa na iya ta yanzu ko wace jiha to mutanen mu already suna nan already on ground domin ai controlling din a shakan duk wani irin matsalar da za ta iya tuskuwa.
To madalla a danne kuma za mu jatsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda Ahmed Umar shugaban hukumar Road Safety ta kasashiyar jihar Ogun da ma wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaide Baba Yakubu Makeri. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijo ya ce zancen da gwamnan jihar Benue ya yi na cewa baiwa matasan Najeriya damar rike AK-47 zai shawo kan matsalar rashin tsaron Najeriya soki burutu ne kawai yake yi. Domin idan aka yi haka to 'yan Najeriya sun gama zama margaya. Domin na tabbatar da cewa za mu kama harbin junanmu ne akan dan abin da bai kai ya kawo ba. Dan haka ina addu'ar ka da Allah ya nuna mana ranar da haka za ta kasance a ƙasarmu Najeriya. Sako na gaba kuma fito daga Aminu Fuyol baban Yusuf Mura'in Niger yace dan Allah ina kira gare ku mutanen garin mu na Mura'i zabe mai zuwa kowa ya fito ya zabi cancanta saboda mu hidda kanmu daga wannan halin da muke ciki garin Mura'i. Sakon mu na gaba kuma ya fara da sallama yace muryar Amurka dan Allah ku bani dama nayi tsokaci akan kira da gwamnan jihar Benue Samuel Otunyi daga gwamnatin tarayya na bawa al'umma damar fara mallakar bindiga irin AK-47 sansan bai dace ba kuma hakan zai iya ƙara kawo koma baya akan harkar tsaro. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa. Sakon Sani Muhammad Chinda unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya kuma yace salam VOA Hausa dan Allah ku bani dama in yi kira ga hukumar tsaftace muhalli ta jihar Bauchi ya kamata ta kwashe tarin sharan nan dake kofar dumi domin a gaskiya wannan tarin sharan babban barazana ce ga al'umma dake yankin musamman a daidai wannan lokaci na tsakiyar damina. Sai sako na gaba yace muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Kebbi da ta yi hukunci mai tsanani ga dukkanin wanda ke da hannu wajen azautar da wannan yaro da aka dore a cikin awakai har na tsawon shekaru biyu. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi da Sani Mai Lengelenge da Habibu Adamu Argungun. Sakon mu na karshe a yau yace salam VOA Hausa. A zahiri gaskiya tsaro ya lalace a arewacin Najeriya tun da lamarin ya fara shafar manyan mutane. Daga karshe muke jajantawa ƴan uwan dan majalisar dokokin jihar Bauchi da aka kashe. Allah ya kiyaye na gaba. Sako daga Rilwanu Ibrahim London Wuba. To mun gode ku cigaba da aiko mana sakonnin ku. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Yanzu akwai masu dauke da cutar COVID-19 sama da miliyan 21 a duniya cewar jami'ar Johns Hopkins. Amurka mai masu dauke da cutar miliyan 5.3 ita ce kan gaba, sai Brazil mai miliyan 3.2, sannan sai India mai miliyan 2.5. Kasar Canada jiya Juma'a ta ce kan iyakarta da Amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe har na tsawon wata guda ga duk wata zirga-zirgar da ba mai muhimmanci ba. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister India Narendra Modi a jawabinsa na bukin zagayowar ranar samun 'yancin kan kasar a yau dinnan Asabar ya ce kasar ta kudancin Asiya na shirin gwada wasu magunguna uku na cutar ta COVID-19. Da yake jawabi a dadadden janginin nan na karni na 17 da ake wa lakabi da Jan Bene, Modi ya ce a shirye India take ta samar da magungunan da yawa da zarar masana ilimin kimiyya sun amince.
Mai sauraro, a nan za mu ja labulan shirin sai kuma zuwa daren ku misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chad, wato karfe 8:30 agogon Ghana. Sake jin mu da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin baki ɗaya, ma injiniyan mu na yau ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalama.